عفوا أخي.
يا مسلما أهوى ولا يهواني،
قلبي بكى
متسائلا عن إخوة الإيمان. عفوا أخي.
يا مسلما
دكان يبو دا قوديا دا كراري دا جنجنا سنتبتك الله سبحانه وتعالى منا قودي مسا muna neman taimakonsa da agajinsa da kiyayewarsa da tariyarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye. Allah ta'ala ya shiryar da mu wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai shiryar da shi. Salatin Allah da daukaka da aminci su tabbata bisa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, cikamakin annabawa, shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai, da alayensa masu daraja, da sahabbansa yardaddun Allah, da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mako da ya gabata mun ba da tarihin Sheikh Muhammad Khalil Husar, wanda kuma mako da ya gabace shi kuma mun ba da tarihin Dr. Aliyu Jabir. A wannan mako kuma na ci gaba da bayar da tarihin waɗannan zakakurai ƙwararru zakaru masana Al-Qur'ani na duniya. Za mu ba da tarihin Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad. Duniyar Al-Qur'ani mai girma ba za ta manta da muryar Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ba, wanda sautinsa ya cika duniya da dogon jin numfashinsa wanda ya zama zakara a duniya. An haifi Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad a wani ƙauye mai suna Mara'izatu kusa da garin Armanat a wata jiha mai suna Kana a kudancin ƙasar Masar a shekarar 1937. Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ya taso cikin jama'a masu karatun Al-Qur'ani da masana Al-Qur'ani domin kakansa Abdul Samad mashahurin alaramma ne gangaram. Akwai shaƙiƙansa guda biyu, shi Sheikh Abdul Basit Abdul Samad mai suna Mahmud Muhammad Abdul Samad da kuma Abdul Hamid Muhammad Abdul Samad, dukkaninsu mahaddata ne. Don haka Sheikh Abdul Basit bai samu wahala ba wajen karatu, don malamai alarmomi ko ta ina sun kewaye shi. Ya haddace Al-Qur'ani bayan ya shiga makaranta yana ɗan shekara 6. Ya haddace Al-Qur'ani da tajawidinsa da ka'idodinsa tun yana ɗan shekara 10 a duniya. Saboda muryar da Allah ya bashi da makharijul huruf, ya yi fice nan da nan duka gari aka san shi. Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad yana da malami mai suna Sheikh Al-Amir, wanda shine babban malami a wannan gari, kuma yana kaunar Sheikh Abdul Basit har malamai sun ce wannan sauti na Abdul Basit, wannan malamin nasa yake kwaikwayo. Farin jinin Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ya karu lokacin da mutane suka fahimci bayawar da Allah ya yi masa. Gashi ya haddace Al-Qur'ani yana yaro, ga kuma dadin murya da jan tangini wanda ya zama wani sabon salo na gwaninta, wanda ake karanta ayoyin Al-Qur'ani masu girma da numfashi daya. Abdul Basit yace, sai da na wayi gari Al-Qur'ani yana gudana akan harshe na kamar yadda ruwa yake gudana idan ya samu magudana. Sheikh Abdul Basir Muhammad Abdul Samad yace mahaifina ne mai suna Muhammad wanda shi dan kasuwa ne ma'aikaci ne kuma na gwamnati yana aiki a ma'aikatar sufuri da zirga-zirga amma ya bawa ƴaƴansa dama su yi karatun Alkur'ani domin su gaji kakansu shine Abdul Samad kunga wannan kalubale ne ga ma'aikata da ƴan kasuwa wajen saka ƴaƴansu su karanta Alkur'ani ga babansa Muhammad shi ma'aikaci ne na gwamnati dan kasuwa kuma amma ya sa ɗansa a tafarkin karatu da ilimi domin ya gaji kakansa domin shi ma dan malami ne har ma yanzu an manta da baban nasa kakan nasa ake ji koda wajen rubuta sunansa ana sa Abdul Basit Abdul Samad ba a sa Muhammad din wanda shi Abdul Samad din kakansa ne maimakon Abdul Basit Muhammad Abdul Samad tunda kakan babban malami ne shi yasa aka fi ama ake ma cire mahaifin a ce Abdul Basit Abdul Samad maimakon Abdul Basit Muhammad Abdul Samad Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad yace bayan shahararsa sai kakansa ya umarce shi da ya tafi wani wajen wani mashhurin gari wanda yake cike da malamai domin ya ƙara ƙwarewa wajen ilimin kira'o'i da ulumul Qur'an musamman a wajen wani malami mai suna Sheikh Muhammad Salim wanda ƙwararren malami ne a fannin kira'a don haka yayi shiri ya tafi wancan gari mai suna Pampa yana cikin shiri sai labari ya zo musu cewa wannan malami da suke shirin tafiya wajensa domin karatun kira'a an yi masa transfer zuwa wannan babban makaranta a wannan gari nasu don haka kaya ya tsinke a gindin kaba mutanen wannan gari sun yi murna sosai da zuwan wancan malami don haka suka shirya masa gagarumar liyafa ta girmamawa da mutuntawa da yake sun san kimar malamai da alkhairin da suke dauke da shi har mutanen wannan gari suka gina wata katuwar makaranta ta hadda alkur'ani suka ba wannan malami domin ya karantar da yaransu da su karatun alkur'ani wannan dama da Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ya samu ya karanta Shafidiyya shi ba Shafidiyya wani littafi ne wanda aka karanta waƙoƙi baiti dubu ake karantar da kira'o'in alkur'ani a wajen wannan malami kuma ya haddace wannan baiti dubu na Shafidiyya wadda ta kunshi ilimin kira'o'i na alkur'ani lokacin da Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ya kai shekara 12 sai labarinsa ya kai ko ina a cikin garinsu da gefensa ya kuma samu shaida daga manyan malaman alkur'ani cewa ya ƙware a karatun alkur'ani musamman malaminsa Sheikh Muhammad Salim wanda kowa ya amince da shaidarsa saboda kasancewarsa ƙwararre a cikin karatun alkur'ani a shekara 1950 Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ya halarci wani taro da aka shirya wanda manyan malamai na ƙasar Masar suka halatta waɗanda suka yi fice a wajen karatun alkur'ani kamar Sheikh Abdul Fattah Al-Ashtawi, Sheikh Mustafa Ismail, Sheikh Abdul Azim Zahir, Sheikh Abul Ainain Asha' a wajen wannan taro aka ba wa Sheikh Abdul Basit dama ya yi karatu na minti 10 domin manyan malamai su ji. Ai kuwa da ya fara karatu sai guri ya tsit duk hankali ya dawo kan wannan matashi ana jin irin baiwar da Allah ya bashi ya karanta wani shashi daga cikin suratul Ahzab yana gama wannan karatu sai kabbara kake ji da addu'a rabbuna yaftah alaik rabbuna yaftah alaik aka nemi a ƙara masa lokaci daga minti 10 zuwa awa 1:30 wannan dama ta bashi dama ci gaba da karatun alkur'ani gurin nan banda murna da jin daɗi da kuka da nutsuwa ba abinda kake ji saboda jin daɗin karatun alkur'anin da wannan malami yake rerawa a ƙarshen shekara 1951 wani babban malami mai suna Sheikh Sabba ya kaddamar da Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad a gidan radio domin ya zama ɗaya daga cikin ƙwararrun da aka yarda su dinga gabatar da karatun alkur'ani a gidan radio na ƙasar Masar domin dukkan mutane su saurara wanda wannan babbar gagarumar daraja ce a ce an yarda a sanya sautin karatunka a gidan radio na Masar domin mutum ba za a bashi wannan dama ba har sai ya zauna da manyan malamai ƙwararru sun masa shaida tukunna sun kuma aminta da karatunsa daidai ne wannan shahara ta Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ta sa ya taso daga ƙauyensu ya dawo birnin Alkahira domin ci gaba da yaɗa wannan karatu da Allah ya yi masa baiwarsa bayan muryar da Allah ya ba Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ta shiga cikin kafafen yaɗa labarai ya samu karɓuwa daga masu saurare hatta kai ana gayyatarsa zuwa wajen taro domin ya gabatar da karatun Al-Qur'ani a wajen. A shekarar 1952, Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ya ziyarci kasar Saudiya domin ya gabatar da aikin haji tare da mahaifinsa. Wannan dama da aka samu ya sa kasar Saudiya ta shirya tarba ta musamman ga wannan malami, har ya gabatar da Al-Qur'ani a haramin Makka da Madina. Aka ɗauki wannan karatu ake masa suna da Sautu Makka. Daga nan ne duniya ta ƙara sanin wannan malami Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad, kuma daga nan karatunsa ya ci gaba da shiga ko'ina a duniya. Bayan wannan ziyara ta ƙasar Saudiya, sai Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ya samu gayyata zuwa ƙasashen duniya daban-daban domin ya gabatar da karatun Al-Qur'ani. Ya je ƙasashe da yawa na Afirka, kamar Afirka ta Kudu, ya je ƙasar Indiya, ya zo ma Najeriya, kai ya zo Kano, ya gabatar da karatun Al-Qur'ani a nan cikin garin na Kano. Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ya je manyan masallatai na duniya ya gabatar da Al-Qur'ani, kamar masallacin Makka da masallacin Madina da masallacin Al-Aqsa da ke Filistin, masallacin Banu Umayya da ke ƙasar Siriya a cikin wato Dimashq, da masallacin da ake danganawa ga Annabi Ibrahim wanda ke birnin Khalil a Falastin, da manyan masallatan ƙasashen Asiya da Afirka da Amurka, kai har ƙasar Faransa. Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad an gayyace shi ya gabatar da karatun Al-Qur'ani. Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ya samu kyaututtuka na girmamawa daga ƙasashen duniya, kamar Siriya ta ba shi wata gagarumar kyauta 1956, da ƙasar Lubnan ita ma ta ba shi gagarumar kyauta ta girmamawa wacce ke ɗauke da mutuntawa, da ƙasar Malaysia ita ma ta ba shi gagarumar kyauta, da ƙasar Senegal da ƙasar Morocco. Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ya gamu da rashin lafiya, ciwon suga, ya kwanta a asibiti daban-daban har ya zuwa birnin London tare da ɗansa mai suna Tariq wanda shi yake kula da shi. Ya samu lafiya, amma daga baya wannan rashin lafiya ya sake taso masa, wanda aka ci gaba da kula da shi a wani babban asibiti da ke ƙasar Masar. Kuma manyan masoya ma son jin muryarsa suka dinga kai ziyara suna masa addu'o'i, wanda wannan abin ya ƙara nuna yadda jama'a suke ƙaunarsa. Ba kuma komai yasa wannan jama'a suke ƙaunar wannan bawan Allah ba face karatun Al-Qur'ani, da Allah ta'ala ya hore masa, wanda da shi aka san shi a duniya. In ma yana yin wani abin, ba a san shi da wannan abin ba face wannan Al-Qur'ani mai girma, wanda wannan yana daɗa fito mana da daraja da ƙima na wannan littafi na Al-Qur'ani, wanda dama alƙawari ne wanda duk ya rike Al-Qur'ani Allah zai ɗaukaka shi, zai darajta shi, zai kuma wato bashi matsayi wanda jama'a za su sha mamaki in suka gani.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qalha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad ya ci gaba da yin karatuttuka wanda aka ci gaba da ɗauka a kafafen watsa labarai, aka ci gaba da yaɗawa kuma ta kafafen watsa labarai ɗin, kuma an ci gaba da yin hira da shi, an sha gayyatarsa, ya sha zuwa gurare daban-daban, duk kuma ba abin da ke tafi da shi face wato karatun Al-Qur'ani. Jama'a suna so su ji muryarsa, suna so su gan shi, suna so su saurare shi don su ji wannan baiwa tasa ta Al-Qur'ani. kai ci gaba har zuwa lokacin da rashin lafiya ya sake kwantar da shi wanda ya rasu ranar Laraba 30 ga watan 12 1988 muryarsa ta wanzu a cikin duniya har yau ana sauraron muryarsa ana sauraron karatunsa Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa yau shekararsa 20 kenan chip da barin wannan duniya amma ko yau aka sanya karatunsa sai kaga kamar yana nan a wannan duniya wannan ba komai bane daraja ce da kima ta littafin Allah da aka kalubalen mu mu ma mu dauki ƴaƴanmu mu saka su a makarantun alkur'ani domin mu samu irin waɗannan gwaraza fitattu waɗanda suka yi suna a duniya wajen karatun alkur'ani na sha faɗa ina nanatawa makarantu da muke sa ƴaƴanmu domin su koyi sana'a da ilimin zamani mukan iya kashe ko nawa ne aka sa mana a tam zamu biya amma kuɗin Laraba da kuɗin wata wanda zamu bayar ga malaman da suke karanta mana da alkur'ani sai ya gagara wannan ya jawo rashin gata da makarantun alkur'ani suke fama da shi da kuma wahalhalu da mahaddata alkur'ani suke gamuwa da shi wanda na gaya mana akwai wata ƙasa da saboda girmama alkur'ani da suke yi duk mutumin da ya haddace alkur'ani wani faculty na Islamic studies yakan gayyace shi ay masa muqabala in an tabbatar ya haddace din a bashi degree na alkur'ani wanda wannan ya kimanta alkur'ani a kasar wanda ina ma a ce masu kudin mu da masu arzikin mu duk da wasu suna yi kuma muna musu addu'a Allah ya saka musu da ninkin baninkin na alkhairi ana gina makarantu wasu unguwanni ana gina wa malamai na alkur'ani din gidaje ana kuma basu abubuwa waɗanda za su kyautata rayuwarsu amma a wasu guraren zaka tarar da inda ake karatun alkur'ani gefen kwata ne kan hanya ne ba kyakkyawar tabarma ba kyakkyawan kulawa ba ban daki ba ginanniyar makaranta wanda ya kamata a ce makarantar alkur'ani an yi mata gini irin na zamani an kuma sa mata kayayyakin bukata kai har computer ya kamata a sa ma yara don su dinga ganin duniyar alkur'ani amma akwai website da yawa da aka bude a duniya domin nuna wa mutane kima alkur'ani da iliminsa da kuma abin da yake kunshe da shi na alkhairi wanda zai amfani al'umma musulmi gabaki daya haka muna kira ga masu arzikin mu da hukumomin mu da su sake duba mas'alar alkur'ani su kuma ci gaba da taimakawa ana yawaita makarantu da kyautata malaman alkur'ani domin ci gaba da cin moriyar wannan alkur'ani a duniyar mu da lahirar mu
ya musliman ahwa wala yahwani
qalbi baka
mutasailan
qaddiru an sam'i
nan zan tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin wanda ya dauka mana wannan shiri Musa Abdu Tudun Wada ni ne gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa ni kula da wannan shiri Hassana Salisu Abubakar a madadin gidan Radio Freedom sashen addinin musulunci nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh